To a takeice Haji Bello galalanci abin da ya faru shine wato wani farmaki ne ga wasu ƴan bindiga da zuwa yanzu ba a kai da gane su ba suka kai a karamar hukumar nan dai da ke jihar wato Bayelsa inda wannan farmaki da su ƴan bindigan suka kai ya yi sanadiyar mutuwar misali jami'an tsaro na sojoji kamar guda hudu da kuma wani jami'in tsaro na ɗan sanda ɗaya kamar dai yadda bayanai suka nunar.
Ka ce ƴan bindiga wani irin ƴan bindiga?
Irin ƴan bindiga Naija Delta nan masu kai hare-hare. Amma dai zuwa yanzu da muke magana da kai na yi magana da shi wato shugaban rundunar gamayyar tsaro da ke aikin tsaro a yankin Naija Delta ta JTF ya tabbatar da faruwar lamarin. Sai dai kuma ya shaida cewa suna kan hanya zuwa inda lamarin ya faru domin su ga irin wato ta'adin da aka yi.
Kamar akwai wanda suka samu raunuka?
Zuwa yanzu dai babu ƙarin bayani akan ko akwai waɗanda wasu ke jikkata. Ko da yake dai ka san dama hare-hare a yankin Niger Delta ba sabon abu ba ne. Daidai lokacin da shirin afuwar gwamnatin Najeriya ke ci gaba da gudana, wannan a iya cewa wani sabon abu na ci gaba da kai hare-hare da aka fara. Amma suna ƙoƙarin gano ƙungiyoyin da suka kai wannan hari ko kuma ƴan bindiga zuwa.
Ina tasirin waɗannan ƙungiyoyi na ƴan bindiga a yankin Niger Delta a wannan sabuwar gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari?
To dama shirin afuwar gwamnatin Najeriya akwai rarrabuwar kawuna a cikin ƙungiyoyi na ƴan bindiga. Saboda ita babbar ƙungiyar ta ƴan bindigan Niger Delta ita ce MEN. To har samu wasu sabbin ƴan bindiga da su ma suka ɗauki makamai waɗanda ke zargin shirin afuwar gwamnatin Najeriya da aka yi kamar ba a ba su haƙƙoƙinsu bisa kamar yadda ya kamata. Kuma wasu bangarori na ƙungiyoyin ƴan bindiga suna ikirarin cewa shirin afuwar gwamnatin Najeriya zai iya rugujewa sakamakon za su ci gaba da kai hare-hare a sassa daban-daban na yankin Niger Delta nan gaba kaɗan in da kamanta ba ko a baya-bayan nan sai da rundunar sojan Najeriya ta ayyana cewa wato akwai bayanan sirrin da ta samu akan cewa wasu ƴan bindiga suna yunkurin kai hare-hare a yankin Niger Delta.
Misali sai jihar Bayelsa ne waɗannan abubuwa suke ta ƙaruwa jihar da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya fito daga ciki.
To ka san dama misali ita jihar Bayelsa tana da yawan ƙungiyoyin bindiga musamman waɗanda suka bijire ma shirin afuwar gwamnatin Najeriya. Duk da yake ko a baya-bayan nan ma sai da aka kai irin wannan farmaki wato wani shingen jami'an tsaro na Kwastam wato jihar Akwa Ibom a baya-bayan nan.
Tumalala wakilin murya Amurka kenan a yankin Niger Delta Lamido Abubakar. Mun gode Lamido.
To Haji Muhammad Gallu, na gode.